daruran mutane ne ma dai suke asarar rayukansu ta sanadiyar tashi tashi hankula kudancin jihar Taraba ciki ko hada yankin da Mambila da ke da albarkatun kasa da kuma adinai to sai dai kuma yanzu haka ma tuni ka shirye shi da son kamar na samar da wani sansanin dindindin na sojin sama da filin saukan jiragen yaki a tsarin na Mambila domin tabbatar da zaman lafiya a jihar da yake jawabi yayin wata ziyara aiki da ya kawo zuwa tsarin na Mambila babban hafsan sojin sama na Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce akwai alamun nasara a kokarin da ake na magance matsalolin tsaro da ake fuskanta yanzu.
We have another quick response group in Busau in Zamfara state. That is the idea.
Da yake jawabi a fadar sarkin Mambila da Tushehu Audu Baju, babban hafsan sojin sama, ya ce yanzu haka dakarun sojin saman Najeriya na ba da gudunmawa a wasu sassa daban-daban na kasar, kuma za su gaba da wannan kokari da suke domin samun zaman lafiya a Najeriya.
We have another quick response group in Tehran in Plateau state, and the whole idea is to ensure that we add value to what is being
to sai da kuma da yake mai da jawabi ba su rake yankin Mambila Dr. Shehu Audu Baju ya ce su fara shirye suke masu bayar nasu haɗin kai
to see how to protect us and our people were more appreciative because they wanted the air force because we know our territory and we know how people come in to attack us in villages
ai kamar yadda kuka sani mu sarakuna kan taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da tsaro a ƙasa kuma wallahi za mu ci gaba da wannan kokarin da muke yi musamman a wannan yanki namu na Mambila.
Without the air force, the land army, the whole of this Barua to come here would have run and left it in the Chinese. So you are most welcome. We hope you are going to have a nice day here with your entourage.
An dai dauki lokaci ana kallon tashi da malafawa rikici da kanta da hankulan jama'a yankin na Mambila. To wai ko menene makasudin wannan ziyara a wannan lokaci? Ga dai babban hafsan sojin sama ya mashin sade.
Dalilin ziyara ta shine ga abinda sun sanin sojojinmu da muka saka nan mu ga wani irin gudumawa suke bayarwa ga sauran jami'an tsaro saboda su tabbatar da an samu zaman lafiya a wannan waje wanda Allah ya bada albarkatu masu tarin yawa. Kuma daga dukkan alamu wannan sansani namu yana bada gudumawa kamar yadda ya kamata ga sauran jami'an tsaro. Kuma ina ganin nan ba da dadewa ba in Allah ya yarda da zarar mu warware wasu matsaloli da muke gani ya kamata mu samu base na helicopter nan saboda hanyoyi a nan wajen yana da wahala. So in kana son ka ce zaka fuskanci wani matsala na tsaro sai dai ka yi da helicopter shine hanyar da zai fi sauki. To amma na zazzaga na ga wuraren da ake da shi kuma na ganin da dan gyara kaɗan za mu iya mai da shi.
Haka nan kuma da ya juya game da sauran matsalolin tsaro musamman na Boko Haram, babban hafsan sojin ya ce kwalli ya fana da kuɗin sabulu musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya.
To muna nan muna kokarin abinda ya sauƙaƙa mana kuma tare da gudumawar da gwamnatin tarayya da shugaba Muhammadu Buhari ya bada muna nasara kwarai da gaske a wurare daban-daban. Wa wannan sansanin da aka kafa ma yana ɗaya daga cikin nasarorin da zamu ce mun yi saboda da ba wannan sansani a wajen nan. Kuma kasancewar sansanin yanzu ya kawo ƙarin zaman lafiya suna abin aiki da takwarorinsu na sojojin ƙasa da sauran mutane saboda su tabbatar da zaman lafiya. So ina gani a takaice muna nasara, amma al'amari na tsaro al'amari ne ba na sojoji kawai ba, al'amari ne na kowa da kowa. Kowa da kowa yana da irin guduma da zai bayar saboda a samu zaman lafiya.
Tarayyar Najeriya dai na koshirin fuskantar zaɓe a nan da 'yan kwanaki kaɗan, kuma matsalar rashin tsaro na iya illa ga makomar zaɓen da ma watakila makomar ƙasar baki ɗaya. Kuma yanzu mako an zura ido ne a gairin nasarar da ayyukan jami'an tsaron ka iya kawowa kafin da lokaci da ma kuma bayan zaɓen. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Mambila a Najeriya.